Mata masu juna biyu 800 ke mutuwa kowace rana lokacin haihuwa ko kasa da sa'o'i 24 bayan sun sauka, yanzu hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya saboda dalilai na jahilci da talauci. Daga cikin wannan adadin, kiyasar mata 3 cikin 100 ke mutuwa bayan haihuwa a jihar Adamawa, kamar yadda yake kunshe a bayanin cibiyar kula da lafiya mataki na farko ta jiha. Wannan ya sa kungiya mai zaman kanta da ke kyautata jin dadin rayuwar jama'a da kuma koya musu sana'o'in dogaro da kai da ke yola a jihar Adamawa, wato Agenda for Social and Economic Transformation, ta soma rabon kayan haihuwa kyauta ga matan karkara 8,000 a karamar hukumar Fofore da niyyar shirin zai kai ga mata 80,000 na sauran kananan hukumomi 20 da ke jiha. Director General na kungiyar Alhaji Ahmad Lawal na dauke da bayanin kuduranta na agazawa mata masu juna biyu.
To ya zamu taimaka ma waɗannan matan? Shine waɗannan abubuwa na kayan haihuwan nan, wasu matan ba su da kudin saya, zaka samu mota na hand glove nan na haihuwan nan mace ba ta saya ba, razor ne 20 zai gagara. So sai ga saboda kananan abubuwa sai ga mace ta rasa ransa. So shi sa muka ce wannan kungiya zamu yi wa inan kayaki, mu zo mu bada shi guduma musamman ga matan mu masu juna biyu. Kuma zamu ji hankalin gwamnati da cewa ya kamata ta mayar da hankalinta ta wajen maganan mata masu juna biyu. Idan yau muka rasa uwa, muka rasa dan dake cikin ta, mu yi asara biyu. Amma idan muka sai mun uwa, muka sai mun dan da za ta haifa, mu sai mutane biyu.
Wasu daga cikin matsaloli da mata masu juna biyun ke karo da su musamman a yankunan karkara inda ake amfani da ungwar zoma wajen karban haihuwa, shine na rashin tsafta. Yanzu shugaban cibiyar kula da lafiya mataki na farko na jihar Adamawa, Dr. Abdullahi Belal.
Leda da ake amfani da shi da ake shimfidawa a lokacin haihuwa, domin koda akwai abin da yake faruwa, koda a gida ne, koda zuwa asibiti ne, ba za a ce sai an wanke wuri kafin a fara karban haihuwa ba. Kuma mun san kwayoyin cuta bayan haihuwa suke kashe matan, don haka muhalli a wurin da za a haihu yana da amfani sosai.
Na hira da wasu daga cikin mata da suka amfana daga agajin kayayyakin haihuwa da suka samu. Da farko ga Malam Malami Muhammad.
Na gode ma Allah, na gode ma matan mai girma gwamna Aya Chairman din Fore. Allah ya saka masa da alheri, Allah ya maidaita gida lafiya. Mu kuma masu juna biyu, ubangijin Allah ya sauke mu.
Sunana Maryam Abubakar. Ina godiya, ina ma matar chairman namu godiya. To zan je in ajiye sai lokacin aikin din ya tashi haihuwa, sai in zo da shi asibiti.
Baya ga matsalar jahilci da talauci da ke yawaita mutuwar mata masu juna biyu lokacin haihuwa, akwai ta matsalar rufe cibiyoyin karban haihuwa a kananan hukumomi 7 na arewacin jihar Adamawa da rikicin Boko Haram ya daidaita, inda matsalar ta fi kamari. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.